Ashirinmu na nishadi. A yau mun samu zantawa da wani producer, Garba Sale, wanda ya shafe shekaru 5 yana wannan harka. Garba Sale da shi ya shirya film din Hindu, kuma ya ce ita ce bakandamiyarsa, ya bayyana abinda ya ja ra'ayinsa haye wannan film.
Gajiya muke shi muke fuso mu nuna mutane tunda Bahaushe ne kuma mu da Bahaushe wai yana son al'adar Hausa. To dole mu so al'adarmu, dole mu tura al'adarmu gaba, kowa ya santa wace irin al'ada ce ya Bahaushe tun kauta, ko ina zaka daga ka ce film din Bahaushe ne wannan.
To shi yi wannan film din da kai, kaman shekara nawa ka shafe kana yin film din, kuma nawa ka kashe
a shi film din? Ba shekaru akai ba, an dai watanni ana neman gunda, script din ya daɗe a ƙasa, da na zo na karɓe shi an yi watanni ana neman gunda za a yi aikin, saboda ana so a nuna gaskiyar aikin ya yi kyau yadda ya kamata a yi. Kuma an kashe kuɗi sama da miliyan 18.
Miliyan 18
insha Allah
a film din.
Shin
ma iya cewa film din Hindu zai zama film mafi tsada misali a shekarar da ta wuce?
Shekarar da wuce shekaru baya ma ba wai ta wuce ba, za a 8-9 baya.
Shekara 8-9 baya?
Eh.
Ba a taɓa yin film
din? Indian Hausa ne, ba a samu film da ya kai wannan tsada ba.
To da ka zuba wannan maƙudan kuɗaɗe, shin ka mai da riba?
Ƙwarai kuwa, ai Allah ya taimake mu, mutane sun kaɗu film din. Ko ina mutane duk, ni dai ban samu mutumin da zai ce ma ga Hindu ya kalli Hindu bai yi mu kashi 75 ba. Kowai shi dama za a samu korafi, a dai kofi da aka yi a duniya za ka samu yan korafai. Mutane kuma sun yadda an yi kokari, kuma sun yadda an yi fim din Hausa, an ɗauki ita kanta industry ta Kano daga wani level, tunda da ba a iya irin wannan kashe kuɗin a yawon yawon fim din Hausa. Ka ce ka
nuna al'adar malam Bahaushe
ne,
musamman ma na mulki. Mutane na korafin cewa masarautar da aka nuna mun ba masarautar Kano bace.
In kai maganar Bahaushe, ai ba Bahaushe Kano kadai ne, ba Hausa suke, ai ko gurai da Hausa da suke bayan Kano, muna da Sokoto, ga sanan dai gurai da yawa Katsina.
Ina ne ka so nuna
mu al'adar Bahaushe muka ce, in kai setting din fada ki je ki kalli film din Hindu ki kalla, ko da wanda zai ce ba ta Bahaushen bace, ba ta cikakken Bahaushen bace, ko kuma wani abu an neme su a rasa a ciki, amma abin da muke faɗi mutanen gari da suka kalli film din ba wanda bai musamu da kashi 75 ba, kaga yin kokari kenan. Kuma film din Hindu shine muka fitar, muka tafi mutanen Kano da suke Kano su suka je aka shirya award a Abuja, mutanen Kano wanda suka yi alƙalanci yan Kano ne sun fi mu shekaru, suka ce Hindu ya ci a bashi wanda kowanne iya kiriya tasawirar film. Da shi kenan kin ga maganar da ake critics akwai sa rai a ciki.
Award nawa film din ya samu?
A wannan kadai mun samu award 6 wanda ba taɓa yi ba sama da shekaru kaɗan baya da suka yi. Bayan wannan ma an kira ni Lagos na samu award 5. Akwai 11 kenan shekara yi.
Eh, a misali za ka iya gaya mana award a kan me da me film din ya samu a taɓa?
Akwai award a kan costume, makeup, set design, cinematography, ko kuma best film.
A lokacin da kake film din Hindu, wani kalubale ka fuskanta?
Kalubale sai ke film din mai tsada ne, kuma ana bukatar haka ce ta gargajiya, an dade ba a jajir shi, an yi aiki ne babban aiki, dole zaka samu ma'aikatan akwai ɗan rauni a jikin saboda sun dade musu irin wannan aikin ba.
Rauni
na gajiyawa na wayansu abubuwa, amma da yake Allah ya taimake mu sun fahimci me za a yi. Kalubale na wayansu abubuwa na gurin samun yin shi kansa film din. Eh, sai da aka samu aka gina.
To da za ka yi film din nan, kana da yakinin cewa za ka mai da kuɗi ko ko kai ka yi ɗauki risk ne kai?
Ai, duk harka ta duniya. Ko je kai tawakkali ga Allah, kai abu mai kyau ka kai kasuwa.
Me yasa ba ta? To baya ga Hindu akwai wani film din da kai?
Akwai fina-finai kamar su Mutum da Aljihu, akwai sawun ba duk fina-finai masu
kyau. An zuba mishi kuɗi kamar
sosai kuwa bai kai Hindu ba, amma dai an tsakani Hindu ne saboda an kashe ya kai miliyan 13.
A ƙarshe me zaka ce wa masu kallon ku?
Masu kallo ko da yaushe a taimaka a daina turawa a waya, abinda kake biya sadaki ne yan naira 200 ce, muna ba kaninka aiki, muna ba kanwarka aiki, muna ci da yara wanda suke kai wa iyayensu jarat ma kenan, ko da in ka ba su naira 500 banda sun ci abinci zasu kai iyayensu.
A fannin tsegumi kuwa, mawaki Dauda Kahuta rarara ya nisanta kansa da wata waka da ke zagawa gari, wacce cikin ta babu komai sai zagin shugaban kasa Muhammadu Buhari da gwamnatinsa. Mawakin da ya dauki murya irin ta rarara sak Fatini Jar ta saki wakarta da ta yi wa shugaban sojojin Najeriya Janar Tukur Buratai a faifan bidiyo da audio, a yanzu haka tana Kaduna wajen daukan film din Buri Uku a Duniya na kamfanin Two Effect. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.